Afirka na Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 na kasar Ingila mako na 6 ranar Asabar 24 ga watan Satumba na shekara 2016 kungiyar kallon kafa ta Manchester United ta lallasa Leicester City da 4-1 da kuwa Swansea City ta taka shi a hannun Manchester City ne da 3-1. AFC Bournemouth ta samu nasara akan Everton da 2-0. Liverpool kuwa ta samu nasara ne akan Hull City da 5-1. Stoke City sun tashi kunnan doki da West Brom, yayin da Sunderland ta sha kashi a hannun Crystal Palace da 3-2. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta lallasa Chelsea ne da 3-0. Middlesbrough ta sha kashi a hannun Tottenham da 2-1. West Ham kuwa ita ma bata ji daɗi ba a hannun Southampton, inda ta sha 3-1. Yau za a buga wasa tsakanin Burnley da Watford. Har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ita take kan teburin Premier na kasar Ingila da baki 18 da kwallaye 13. Tottenham kuwa tana mataki na 2 da baki 14 da kwallaye 7, yayin da Arsenal take mataki na 3 da baki 13 da kwallaye 8. A ƙasan teburin kuwa West Ham United take mataki na 18 inda take da baki 3 da kwallaye 9, inda ake bin da kwallaye 9. Stoke City kuwa tana mataki na 19 inda take da baki 2, yayin da Sunderland take mataki na 20 da baki 1. A bangaren La Liga na ƙasar Spain kuwa an fafa ta wasanni, inda Real Betis ta samu nasara akan Malaga da 1-0. Elba kuwa ta samu nasara ne akan Real Sociedad da 2-0. Sporting Gijo ta sha kashi a hannun Barcelona da 5-5. Atlantico Bilbao ta samu nasara a kan Sevilla da 3-1. Las Palmas sun tashi 2-2 da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Ranar Lahadi, Leganes ta sha kashi a hannun Valencia da 2-1. Atlantico Madrid kuwa ta samu nasara a kan Deportivo da 1-1 mai ban haushi. Villarreal ta sha Osasuna 3-1. Espanyol ta sha kashi a hannun Celtic da 2-2 mai ban haushi. Yau za a fafa ta wasa tsakanin Alaves da Granada. Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid take kan gaba a teburin La Liga na bana, inda take da maki 14 da kwallaye 15. Barcelona tana mataki na 2 da maki 13 da kwallaye 19, yayin da Atlantico Madrid take mataki na 3 da maki 12 kwallaye 12. Espanyol na kasan tebur da maki 5. Granada, Espanyol na mataki na 18 da maki 5, yayin da Granada take mataki na 19 da maki 2. Osasuna tana kasan tebur mataki na 20 da maki 2. A bangaren Nigerian Professional Football League na shekara 2016, jiya an fafata wasanni na mako na 37, inda ya rage saura mako ɗaya a ƙarƙara wasan. Rivers United sun tashi babu ci tsakaninsu da Ajax Warriors, yayin da Niger Tornadoes ta lallasa MFF Lagos da 3-1. FIFA kuwa ta samu nasara a kan Yimba da 1-1 mai ban haushi. Nasarawa United sun tashi tangaro 2-2 da Akwa United, yayin da Shooting Stars suka samu nasara a kan Wicked Ward da 1-1 mai ban haushi. Sunshine ma ta sha wari 1-1 mai ban haushi, yayin da Okorodi United ba su ji daɗi ba, inda Ilimburan da Sabita gida ta mata 2-1. El Canelo kuwa ta samu nasara a kan Plateau United da 1-1 mai ban haushi. Adnan ita ma ta samu nasara a kan Sanon Filas da kwallo 1-1 mai ban haushi. Ilimburan da suke matakin farko da maki 16, yayin da Rivers suke biye da ita da maki 57. Ifeanyi Iwobi suna mataki na 3 ne da maki 56. Wicked Warriors suna mataki na 4 da maki 54, yayin da Warriors suke mataki ƙasa da maki, inda suke da maki 42. Ikorodu United tana da 32, sai Gio United da aka dakatar da ita. Huta lafiya.